dandalin biyu eh bakuncin wa aka dada samu
wato MM Haruna wato Haruna Muazu Muhammad wanda aka fi sani da MM Haruna shugaban cibiyar MM Haruna English Academy
malamin turanci ne
malamin turanci ne kuma marubucin littafin turanci kuma mai program saka na koyar da turanci a gidan
jarida kuma sai zunduma
kuma ana harkar fina-finai ma wajen daukan nauyin fina-finai da sauransu na Hausa da na turanci shi ma
ka taba ziyartar dandalin nan
na
wannan lokaci mun yi batu akan yanda aka yi harkar fara harkar su sai kuma gashi kana film hangen nesa shin wannan film ya kunsa
wannan film din ya kunshi wato female child education wato ilimin mata sannan kuma ya ya kamata mata da miji zamantakewa ta gida da kuma harkar siyasa bo me ya ya kamata siyasa ta kasance sannan kuma ta wace hanya ce ake bi a koyi ilimi ba a girma da karatu ko duk girman mutum zai iya koyan karatu zai iya zama mai wannan sannan kuma wace hanya ake bi na koyan turanci cikin sauki wanda yake dawo mutanen mu na arewa to in yi abin da film yake kusa kuma akwai standard english subtitles da aka yi film din wanda ko karo kofa aka ji ta ce ki sai an fasara da turanci wanda ƴan makaranta ma su amfana
kuma furai kamar yanda muke gani
yawa tunda film din nan ai daga makaranta ya fito ba film ne na production ba film ne wanda makaranta ta tsara saboda haka ba ma tunanin a samu irin wannan kurakuran da sauransu mutane su samu abin da suke so
me yasa ka dauki wannan topic
saboda abubuwan da suke damun al'ummarmu ne na arewa saboda makarantun ma da muka bude na koyon turanci daga mutane suna zuwa da yawa problems din su da nake ji cewa akwai matsala kaza akwai matsala kaza to shine na amfani da irin wannan matsala tana damun yan arewa sai na amfani da ita
amma a farko kace mana ya karkata ne ilimi amma na mata
ilimi na mata ba da kuma misali a ce mata gwamna ce ba ta jin turanci ana so a aure mata wata dan a samu mai jin turanci a samu presentable wato wanda ta shiga al'umma to ita kuma a sirrance ta ita ko wannan turancin aka samu wannan to meye mafita dai tukunna daga wannan in ta shin cishe za a mata ko kuma tana da dace ta koyi turanci ne da sauransu
shi gwamna din wato yana kunyar ya fito da matarsa
eh to dama matar gwamna guda a ce ba ta jin turanci ai akwai matsala eh ba ta zama presentable da ake cewa ba
da Hausa aka yi film din nan ko
kashi 70 a cikin sa Hausa ne kashi 30 kuma turanci ne ba mai dogon zango bane kamar film din akwai sinasinan turanci amma kuma Hausa ta fi yawa yawa in gausa ne haka in gausan kuma turancin ba shi da yawa a ciki wanda shi ma turancin da aka yi an fasara da Hausa sau kuma an fasara da turanci
wannan shine karon na farko da kai fitar da irin film din nan ko kwa dama
dama ai akwai Husna ko Zina muka fitar a baya wanda shi ma film ne na ilmantarwa da sauransu shi kuma wannan na biyu ne da ya taho amma wannan aka fara dauka amma kuma Husna aka fara saki
me ya jawo jinkirin ba a saki wannan ba
saboda wannan din kowane sako ne zaka tura zaka ga cewa ko mutum kake so ka mafada akwai yanayin da zaka mai magana akwai lokacin da ya kamata ka wannan to wannan sako ne na 2018 shi yasa shi dauki shekara biyu ma mu saki ba sai yanzu saboda sakon in muka sake shi a baya da sauransu akwai lokacin right time din da ya dace ka tura mutane sako sai yafi shigar su da sauransu to sakon 2018 shi yasa muka bar shi sai yanzu da kuma aikin da aka dauka aka dade ana yi a kansa dan a ba mutane abin da suke so
kace film ne makaranta
na'am
kenan sabbin jarumai ne aka saka mana a wannan film din ko fa daliban
aka fara so babban jaruman dai wanda muka sani ne sannan kuma akwai sababbin dalibai dan akwai dalibai na ma maza 100 mata 100 a film din kuma ni ma na fito a cikin film din na koyar da turanci a aji wajen sinasinai 2 zuwa 3 a ciki wannan na koyar da turanci to kinga mutum ma kalli film akwai sinasinai na koyar da turanci a ciki
ne abin ban sha'awa a cikin wannan film
abin ban sha'awa shi ne an yi fim din da gaskiya dai ba a taɓa yi a masana'antar nan ba a tunani na sannan kuma mutane suka gani insha Allah ba za su yi da na sani ba irin fina-finan da suke so ne ya shigo komai ya taɓa kuma ya taɓa zamantakewa ta gida ya taɓa zamantakewa ta waje ta siyasa ya taɓa ilimi ya taɓa ko'ina da sauransu abubuwan da yake damun mutanenmu na arewa ne muka ɗauka muka yi da shi ne abin sha'awar mutane za su samu abin da suke so ba irin fina-finan da suka saba kallo ba ne wannan
bayan wannan sai wani
wannan ai shine misali mutum ya kalli wannan film din zai koyi turanci zai koyi kuma hanyar da zai iya koyan turanci an bude hanya wata hanya ya kamata a koya zai gane cewa kuma ba a girma a ce kuma bara a koyi ba a samu ilimi ba sannan kuma ya kamata mace ta zauna da mijinta sannan wani irin abu ya kamata mai ilimin addini daraja ilimin addini kuma daraja ilimin boko kowane da position ninsa
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria